Ƙungiyoyin sun bayyana buƙatar ce a hirar da manema labarai ga abin da shugabannin su ke faɗi.
Sunana Barisa Abubakar Sadiq Idris, chairman na gamayyar lauyoyi masu fafutukan ci gaba. Dalilin da ya sa muka kira 'yan jarida shi ne saboda mu bayyanar ma duniya matsayinmu akan matsayi da gwamnatin jihar Bauchi ta ɗauka na ƙwace takardar mallakan fili da gwamnatin jihar Bauchi ta bayar ma AIT, ma'ana Repower kenan, ma gwamnati ta janye wannan ƙuduri nata. Ita kuma AIT wannan yunkuri ne na ƙwace mata, saboda doka ya ce AIT tunda an yi rijistanta a matsayin kamfani ta da dama ta mallaki ƙasa.
Sunana Al-Mustafa Haji Sufi, chairman na kungiyar masu sauraron kafafen yada labarai na jihar Bauchi. Babban abin da makasudin da yake tafe da mu wannan ofishi naku shine mun zo sabila da wata arangama da taso tsakanin gwamnatin jihar Bauchi da ɗaya daga cikin kafafen yada labarai na jihar Bauchi wanda aka fi sani da Repower da kuma gidan TV dinsu, wanda gwamnati a ciki ce su tashi din da sati biyu, wanda mu dinnan kuma mutane ne wanda muke karuwa da kafafen yada labarai suke karuwa da mu, wanda mu to shi yasa muka ga aikin kungiyar mu ne wannan kai tsaye mu tashi domin mu samu maslaha da mafita a tsakanin gwamnati da kuma wannan kamfani na DAR Communication da ke gabatar da labarai a jihar Bauchi da shauran al'amura na siyasa da abubuwa da suka shafi rayuwar jihar Bauchi. To da haka muna roƙo da Allah ya haƙuri sasanta. Mutanen da suke aiki a cikin gidan rediyon nan kashi 100, kashi 90 'yan jihar Bauchi ne.
Sunana Comrade Jibrin S. Jibrin Esquire, sakataren jam'iyyar New Nigeria People's Party NNPP reshen jihar Bauchi. Ko a matsayin mu na to wannan abu ya shafi mu kai tsaye. Domin na farko, kamar yadda muke masu adawa kuma masu zaman kansu, ba za mu samu dama mu jam'iyyar NNPP da sauran masu ra'ayi da ya saba da na gwamnati mu isar da sakonnin mu. Don haka shi yasa wannan abin da aka yi musu mu muke kallon ma tamkar mu ne aka yi wa kai tsaye, shi yasa muka shigo ciki kuma ba za mu yarda da.
Daga bisani na tuntuɓi Comrade Sabo Muhammad, babban jami'i mai ba da shawara wa gwamnan jihar Bauchi kan wannan batu da ƙungiyoyin suka gabatar, ga abin da ya ce.
Dangane da maganan koke da kuma kiranye-kiranye da ake wa gwamnan jihar Bauchi da gwamnan Muhammad Abdullahi Abubakar, kuma zai duba cikin doka da kuma bin ka'idoji, kuma kamar yadda ya faɗa wa ƙungiyar 'yan jarida na jihar Bauchi, wallahi tallahi zai musu adalci in doka ta ce a musu adalci, kuma bayi da wani abu a ransa a kan gidan rediyon illa kawai su bi aikin jarida kamar yadda yake a cikin kundi na sana'an 'yan jarida da kuma hulɗa da jama'a.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.